العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin itiqanul Qur'an da yake nan kwanan Jaba a garin Kano, Najeriya. Kuma wannan rana ta Litinin, wanda yau 22 ga watan Safar, hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1441, wanda ya dace da 21 ga watan 10/2019. Wannan darasi da za mu yi a yau shi ne darasi na 16 a cikin wannan littafi mai tarin albarka, Sharhul Manzumatul Ha'iyya, na Imam Abubakar ibn Abi Dawud rahmatullahi ta'ala alayhima, wanda Imam Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala yi wa sharhi da ta'liqi. Za mu tashi wannan shafi na 45, kuma a inda yake cewa wa qaulun nazim, fadin mawallafin wannan waƙe rahimahullahu ta'ala, inda yake cewa yanzilul jabbaru fi kulli laylatin, Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake wato ainihin mai girma buwayayye kasaitacce yana sauka a kowane dare, kama jaa fil hadith, kaman yanda yazo a cikin hadisi, min ghairi kaifin, ba tare da wato sifantawa ko kwatantawa ba. Ya'ani yana nufin la nadari an kaifiyatin nuzul, ba mu san kaifiyar wannan sauka ba, domin kawai labarin ta Allah ya bamu bai bamu labarin yadda take ba. To a matsayin mu na ahlus sunna, dole ne mai imani da wannan wajibi ne, ba tare da kuma cewa sai mun sanya hakikanin al'amarin yake ba. Saboda haka malam yake cewa la nadari kayfiyatin nuzul, ba san kayfiyar sauka ba, li anna hadha la ya'lamuhu illa Allah, saboda wannan babu wanda ya san shi sai Allah subhanahu wa ta'ala. فلا يلزم منه هذه اللوازم, وان اللزمته لزمته بازاس لزمته ga wannan ba allati awradaha almu'attila, wanda masu kore sifofin Allah, walmumathila da kuma masu kwatanta Allah da abun halitta, walmushabbiha da kuma dai masu misalta shi da abun halitta suke yi, li anna la nabhath an alkayfiyya, domin mu ba ma bincike dangane da ya kaifiyar abin yake. Wallahu ala kulli shay'in qadir, saboda Allah mai iko ne a bisa dukkan komai. Wal khalqu, su halitta, la yuhituna bihi ilman, ba za su taba kewaye Allah subhanahu wa ta'ala ta fuskar sani ba. Fala ya'lamu kayfiyata zatihi, babu wanda ya sanya hakikanin zatin Allah yake. Wala kayfiyata asma'ihi, ko kuma hakikanin ya kaifiyar sunayensa suke, wasifatihi da sifofinsa, illa huwa subhanahu wa ta'ala, sai shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne san wannan. Sai ce wa kadhalika yanzilul jabbaru ashiyata arafa, hakanan ya inganta hadisi, Allah subhanahu wa ta'ala yana sauka yammacin arafa, fayubahi bi ibadihi almalaika, sai ya kwarzanta bayinsa a wajen mala'iku, wa yaqulu sai ta unzuru ibadi ila ibadi, yace mala'iku ku kalli bayina, atawni shu'than gubran, sun zo suna masu gizo masu kura, min kulli fajjin amik, daga dukkan wani wato lungu mai zurfi, ushidukum, Allah zai ce mala'iku ina kafa ku a matsayin sheda, anni qad ghafartu lahum, ni na gafarta musu. Shi ya sanya ya zo a wani hadisi, babu lokacin da shedan yake ganin tasku kamar ya mutu irin wunin arafa da kuma goman karshe ta Ramadan. To babu lokacin da shedan zai yi kamar wato ya kashe kansa da kansa, saboda bakin cikin yadda Allah ke tabbata kolin gafara. An yafe mawani, an yanta suwane, an gafarta masu wane, an yafe masu wane. Allah zai dinga wannan gwargwadon abin da ya so yayi shi yake yi. To Allah zai kwarzanta bayinsa da suke wannan fili, wato ainihin ga mala'iku. Sai dai kullum malamai suna faɗa a irin wannan gabobi, idan an sami waɗansu abubuwa aka samu almawa ne, akwai lokacin da mutum za ka ga cewa ga waɗansu sharuɗa da ya cika na yi masa wani abu, amma wal iyazu billahi sai a samu rashin sa'a, kuma ga waɗansu kan da garki su kuma sun zo sun sha makace tsakanin yiwuwar wannan abin. Irin wannan abu ne wanda malaman sunna sun yi bayani. Yanzu hadisi yana cewa duk mutumin da bayan ya gama sallan farilla ya yi subhanallahi 33, walhamdulillahi 33, Allahu akbar 33, ya cike 100 da la ilaha illallah wa sharika lahu, sannan ya karanta kursiyu, to wannan mutum babu abinda zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa. Ma'ana mutuwa ce kawai shamakin shigarsa aljanna, kenan yana mutuwa zai shiga aljanna. To amma wal iyazu billahi mutane nawa ne suke karantawa, wal iyazu billahi kuma shikenan ba za su samu aljanna ba. To kullun in ka sami almujiz aw kuma almani, in ka samu abin da yake halatta yin kaza, Ibn al-Qayyim da yazo yana bayanin addu'a yace ita addu'a yadda take kaman takobi ce mai kaifi. To ita takobi mai kaifi tana yin tasiri a inda aka kai sara da shuruɗa uku, koko yace kaman takobi ce, takobi tana biyan bukata a wajen sara da shuruɗa uku. Yace na farko takobin ta zama mai kaifi, komai girman takobi idan ta zama dundurusu ce ba ta da kaifi, to sai dai a yi wato ainihin je ka huda, ma'ana ba za ta fasa ba. Daya kenan. Sannan a samu wanda zai kai saran nan karfa ne, komai kaifin takobi idan ya zama wani dan tabo na bone zai kai saran wani mai shamajika, lafiya ma ba ta ishe shi ba, to sai kaga cewa na mabukata ba za ta biya ba. To sannan kuma a samu babu abin da ya kare saran. Yanzu a ce mai kai sara kakkarfa, takobi mai kaifi, amma ana kai saran sai aka sa wani rodi aka tare ta, kaga wannan sharuɗa din ba za su yi amfani ba, saboda haka sai ya zama ma kaman ba a sara ba. To haka irin waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa na gara basa na falala, wala Allah sai ka samu shi mutum a kankin kansa akwai wani babban zunubi wal iyazu billahi, ko dai tsakaninsa da mahaifansa, ko tsakaninsa da bayin Allah, wasu zabunce-zabunce, ko tsakaninsa da mahaliccinsa, yana da waɗansu manya-manyan laifukan da za su haramta musu samun wannan alherin. Wannan ba wani malamin suna da ya saɓani a kan wannan. To shi ya sanya har kullum kada mutum da ya ji wannan ya ce a haba ai shi kenan, ai mu insha Allah kun magana ta riga ta ƙare, ai haji ta kaza, na je haji so kaza, to kaga kowane mace ina da wannan. Sai mutum to ai baka sani ba anya kai kuma babu isu hawajis, ko dai tsakaninka da ainihin mahaifanka, ko tsakaninka da waɗansu bayin Allah, ko tsakaninka da Allah subhanahu wataala, wani gengime mai laifi wanda zai hana a gafarta maka wannan. Yanzu ku duba, ya zo a hadithi cewa duka yammacin ko wannan Litinin da Alhamis Allah zai ce wa mala'iku ku je ku yi wa bayina bishara don na gafarta musu. Amma banda tsakanin wanda tsakaninsa dan uwansa akwai gaba, tsakanin wani da wani suna gaba, ida saboda siyasa, saboda wani abu na duniya, kana jin haushin sai na jin haushinka, ka juya masa ba juya maka baya, sai a ce a kyale waɗannan sai sun yi sulhu, su kan ba sa da wannan raba. To kaga yanzu wannan bace kolin gashi ya zo akan kowa da kowa. Me yasa wani da wani bai samu ba? Saboda wani shamake da ya zamo yana tattare da su. To shi yasa irin wannan abubuwa da ayoyi suke ambata ko hadisai, sai idan babu wani mane, babu wani hajiz, to sai ya zamo ainihin abinda aka fara din ya tabbata. Allah ya sa mu dace, amin amin. Sai yace hadha, wannan kenan. Sai yace aidan kuma nau'un akhar min an-nuzul wato hadha aidan nau'un akhar min an-nuzul yace wannan wato shi ma wani nau'in ne na daban na daga sauka yanzilu rabbuna ashiyata arafa ubangiji mai na sauka wurin arafa ila sama'i dunya yazuwa sama ta kusa kama annahu yanzilu kullal lailatin kaman yanda yake sauka a kowane dare min layali sana daga dararen shekara hina ya buka sulusul layl akhir yayin da kashi daya akan ukun dare na karshe ya rage sai sai wa hadha min lutfihi bi ibadihi wannan yana daga cikin tausayawa da tausasawa da Allah ke bayar da subhanahu wataala wa rahmatihi bihim da kuma jin kansa tattare da su sai ce qaulun nazim fadar mawallafin wannan waka rahimahullahu ta'ala da yace jalla ya'ani yana nufin ta'azama qadaruhu wa sha'nuhu girman Allah da alqadarinsa wato ya girmama an nukayifa wato ga a ce mu iya kwatanta shi auna alama kayfiyata asma'ihi wa sifatihi ko mu san hakikanin sunayensa da sifofinsa wa minha daga cikin abinda ba za mu iya sani ba an-nuzul akwai wannan sifa ta sauka fa nahnu nuthbitu an-nuzula mu muna tabbatar da wannan sauka wala nabahathu an al-kayfiyya amma ba ma bincike dangane da ya take ka sa'ir sifati kaman sauran sifofi sai ce fan-nuzulu ma'lumun idan aka ce sauka to wani abu ne sananne a harshen larabci wa amma al-kayfu amma ya yanayin yake fa huwa majhulun wannan ba abun sani bane ba kama qala malik rahimahullahu ta'ala kaman imam malik Allah jin kai a gare shi ya fada fil istiwa a cikin sha'anin istiwa'i yace al istiwa'u ma'lumun haka ce istiwa'i sanannen abu ne a wata riwaya ghairu majhul sai yace wal kayfu majhul amma kuma ya kayfiyyar take wannan ba abin da aka sani bane ba sai yace wa hadha fi sa'iri sifat to wannan haka yake a dukkan sauran sifofin Allah qauluhu fadas inda yake cewa al wahidu sai ce alwahidu min asma'illahi jalla wa ala kalmata alwahid yana daga cikin sunan Allah wato jalla wa ala fa huwa subhanahu shi Allah wanda tsarkin sa tabbata alwahidul ahad idan muka ce alwahid shine abu wanda zaka ce guda daya qasimul wahid shine ithnani thalatha hazuwa sama to amma kuma in kace al-ahad ma'ana qal da Hausa kaman kace daya ne tal ko daya ne qal ko daya ne jal to in kace al-wahidul ahad Allah daya ne kuma tilo ma'ana daya ne qal ina fata mun gane to shine yake cewa allazi la sharika lahu fi dhati wanda bashi da abokin tarayya a cikin zatinsa wala fi asma'ihi ko kuma a cikin sunayensa wa sifatihi da kuma sifofinsa wala fi af'alihi ko kuma a cikin ayyukansa wala fi ibadatihi hakanan a cikin bautarsa jalla wa ala sai ce qauluhu fadas inda yake cewa al mutamaddahu wato shayabo yace ayil muttasifu bi sifatil madhi wal kamal shine wanda ya sifantu da dukkan sifofi na yabo da kuma kamala anan malamai suke cewa duk wani abu da zaka so to zaka samu cewa akwai waɗansu sifofi wanda zai zama kana son wannan abu saboda shi misali yanzu a rayuwar duniya zaka ji cewa kana son wani idan saboda waɗansu sifofi da ya sifantu da su ko na zatinsa ko kuma wanda yake sifa muta'addiya misali kila zaka ga cewa kana son mutun saboda tsagwaran kyawansa to zatullahi ajmal min kulli shay kila kaga cewa kana son wani shi kuma wallahi ina son wani saboda tausayinsa to Allah shi yafi kowa tausayi Allah shi yafi kowa jin kai mun ambata ba da daiwa manzo alaihi salam ne yaga wata mata tana yawo tana neman danta a fagen fama tana ta neman sanawa wake sai ta hango shi ta tafi a guje ta ta kumo shi ta manna shi a kirjinta ta saka manta a bakin sa yana sha manzo alayhi salam yake ta yanzu kuna ganin wannan matar za ta iya jefa danta a cikin wuta kuma tana da ikon ba za ta jefa shi ba sabai suka ce ina ya ma'aikin Allah ai ba zai yiwu ba sai ce to wallahi tausayin da Allah yake wa bayi yafi wanda wannan matar take wa dansa take wa danta kila wani yace kai to shi yanzu ya ga ga wani can yana tawayyu Allah ba shi lafiya ga wani can an nade shi wuri guda ga kaza ga wallahi karshe wato so ne da rama Allah ya fasa wannan dalilai ne masu yawa balle Allah ya ga mana ba kila yanzu wani yana nan an nade shi ba shi lafiya yana tawayyi wai ya kasa zama mai dadi kwanciya mai dadi wannan ni'ima ce Allah ya masa da an warware shi ta kadari ne idan ya tafi zai je ya aikata abin da zai kona shi gobe alkiyama to Allah sai masa wannan jin kai sai na da shi wuri guda yayi ta wayyen yayi ta ihun yayi ta korafe korafen sai Allah ya karbe shi sai a nuna masa cewa damun barka da lafiya ga tsiya ta kun da za ka yi to sannan sai ya ji cewa kai ina ba dan rayuwa saka Allah ya masa to irin wannan suna da yawa ko kuma Allah ya tarnake ka wuri guda mutun ya ta abin nan korafi ina ma kaza a akwai wani bala'in da inda an sake ka za ka fada yafi wannan to shi yasa Allah sai tsare ka anan da garka fa Allah wuce wancan bala'i wato Allah zai yi mutum wani abu ran sai ya bace kamar yadda na sha fada yanzu akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na sunna in ma sai a garin nan muna hira da shi wani lokaci yana karatun sa na PhD a Sokoto kamar shekara wajen 10 haka kira ta wuce ko abin da ya kama da haka yace min wallahi ya taho shi kadai a motar sa sai bukatun tsuguno ta kama shi sai ya fakin yaje tsuguna biya bukatun sa yana tahowa sai da yazo jikin motar sa sai ya rasa kidin sa yace min yayi sama da awa ɗaya yana neman kidin nan kai ta kai yace wallahi sai da ya samu icce ya samu dan wani abin nan dan tsinke ko wani abu tsugunan da yaje ya bincike shi ko kidin yana nan ya gaji ya zo ya yi shiru ya rasa yadda zai yi kuma ga ruwa a nan kawai yana dubawa kusa da tayar motar sa sai ya ga kidin ya dauka sai ya buda ya shiga yace ya dan taba tafiya kadan balan sai ya zo ya ga gawawwakin mutane wasu da raunuka duk yan fashi malan sun yi ragaraga da mutane an karkashe wasu ga motocin su ma duk an abin nan nasu sai ya samu sai yake ce me ya faru wannan suka ce ai malam da ka zo nan kafin minti 30 da abin sai ya rutsa da kai la ilaha illallah yanzu wani irin bacin rai yayi a lokacin da ya rasa bukullin motar nan har mutun ya je ya tone ba hayyar da yi ashe wata ni'ima ce Allah ya shirya masa wallahu ya'lamu antum la ta'lamu shi yasa kai dan adam duk abin da Allah zai yi maka karba hannu biyu baka san abin da Allah ya koyi a cikin wannan ba shi yasa mun sha fada Allah shine yake koye alkhairi a cikin bacin rai ya koye taimakon sa a cikin damuwa amma dan adam bai sani ba to saboda haka kenan idan kana son wani saboda tausayi to Allah ya fi kowa tausayi idan kuma zaka ji kai ai ina son wani saboda ya bani kuɗi ya bani kuɗi ya bani kuɗi to dan Allah yanzu kyautar da Allah ya ma ta ido kawai aje ta kunne aje ta kafa aje ta hankali aje ta kaza da kaza wannan da me zaka iya kwatanta ta ba wani mutumin yanzu Allah kiyaye a ce mutum ya rasa ido rasawa ta har abada duk kuɗin duniyar nan ba zai dawo da wannan idon ba idan likitocin idon duniyar nan uwa kuɗai uban kuɗai haka za su ganka gani ba za su iya ba komai ba to ashe inda za ka so wani saboda kyauta saboda alheri bai kai kyautar Allah ba bai kai alherin Allah ba in za ka so wani saboda ya taɓa kare ka daga wata musiba saboda ya baka wani agaji ka faɗa musiba ya tsame ka ko kafin ka faɗa ya kare ka nawa Allah ya mana ba su lissafi ba yanzu na gama faɗan abin da wani ya faru ga wani malami to irin wannan abubuwan kenan duk abin da zaka so wani saboda shi to Allah ya sifantu da ninkin maninkin wannan abin da zaka so wani saboda shi shi yasa Allah shine almutamaddi Allah shine shahibu Allah shine abun godiya kuma ala kulli hal amin to sai yake cewa ila tabaqid dunya yamunnu bi fadlihi fatufraju abwabus samai wa tuftahu yaqulu ala mustaghfirin yarqa ghafiran wa mustamnahun khairan wa rizqan fayumnahu. To da yake cewa in ba kuma tabbaitin da yake kafin wannan yake cewa wa qad yanziru jabbaru fi kulli lailatin bila kayfa jalla alwahidul mutamaddih. To kaga yace yanziru jabbar ina sai yace ila tabaqid dunya ya zuwa rufin duniya ya munnu bi fadlihi yana mai yin baiwa da faralarsa fatuftahu abwabus samai sai abubbude kofofin sama watuftahu ya zama an wangale su ta ko ina yaqulu Allah yana cewa ala ku saurara mustaghfirun yalqa ghafiran akwai wani mai neman gafara da zai hadu da mai gafara wa mustamnahun khairan akwai wanda yake son a bashi wani gwaban alkhairi wa rizqan da wani arziki fa yunahu ainihin ya zama an bashi wane mutum to nan anan malai sai ke cewa ila tabaqid dunya Allah subhanahu wataala yana zuwa ya zuwa rufin duniya ila wani yace to ya za mu ce rufin duniya alhali mun ce Allahu akbaru min kulli shay'in to kuma ya za mu ce nazar ila tabaqid dunya to na farko dai fala tadribu lillahi al-amsal Allah ba abu ga masa misalai to amma a iya kawo wani misali ga abun halitta wanda zai kusato maka da nisa yanzu mala'ika ya muke kiyasin girman mala'ika ba wanda zai kiyasa girman mala'ika Allah da ya mala'ika shi kadai san girman sa kalan misali da zamu kawo hadisin wahayi bayan an yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam wahayi ikra wahayi ya yanke tsawon wayansu kwanaki manzo alaihi wasallam sai ya samu damuwa ai nufin wannan alkhairi da ya zo masa kuma gashi shiru sai ya fita wajen gari alaihi salam yana yawo yake cewa sai ya ga mala'ika jibrilu rabin fuffukin sai ya make duniya gaba daya ya rufe duniyar nan gaba daya wannan duniyar da muke gani rabin fuffukin sa manzo alaihi salam da yayi miraji sai ya ga wannan mala'ika jibrilu fukafukin sa daidai har kwaya 600 yana kan dan karamin reshen asidratul muntaha ita kuma ya girma ta kisa su mutane kai ka ce wani dan zuwa kan wani dan reshe yadda ka san agwagwa ta yi wanka tana gaggyara fukafukan ta haka ya ga mala'ikan jibrilu to shi dai wannan jibrilu mai wannan girman shine idan Allah ya so zai aiko shi duniya sai ya zo da sifa ta sahabi sifa ta dhiyatul kalbi to yanzu idan ya rago waɗannan sauran jikin nasa baka ikon ka ce ya rago Allah haka ya bashi ikon at-tashakkul mala'ika Allah ya bashi ikon ma ya rikide ya zama abin da ma bai kai wannan abin girma ba kuma shi din ne ba wani bangaren sa da aka yanke aka aje zai koma ya hadu da shi to wannan muna magana akan halittar Allah to ina ga shi mahalicin kansa min babi aula yaf'alu ma yurid shine zai aikata abin da ya ga dama saboda haka duk abin da Allah ya ce maka yana yi ko manzo Allah ya ce maka Allah na yi kawai ka sallama kai yadda Allah yana yi yadda baka san kafiyar zatin Allah ba baka san kafiyar yanda aiki yake ba ina fata mun gane yake cewa ya munnu bi fadlihi yana yin baiwa da falalarsa kaga sai yake cewa ya munnu bi fadlihi mun sha fada duk abin da Allah zai bada a duniya sunansa falala menene falala shine maza da anil haja abinda ya dadu a bisa bukatarka a yau inda za a ce abinda zai ishe ka a yau shine naira 1000 duk bukatun yau to idan kana da 2000 ita wannan 1000 a wunin yau sunanta falala sunanta wacce ta karu akan bukata domin baka da bukatar ta a yau amma kai ko ni in dai ta ishe mu a yau to inda za mu bukaci ranar ta yau gobe to shi ko Allah babu abin da yake da bukatarsa ma'ana duk abin da Allah zai ba bayi kowane iri ne Allah bai taba bukatuwa zuwa ga wannan abin ba. In Allah ya ba su bai ragu da komai ba, da zai ki ba su kuma abin da zai dada ma Allah komai ba. To shi yasa duk abin da Allah zai bada sunan sa falala. Yanzu da za a zo a ce naira 500 za ta ishe ka. Yadda kake so dai haka dai tsaka-tsakiya. To sai wani ya zo yana da kusace gunka ko kana din tausayin sa da bukatar 200, sai ka rufe ido ka dauki 200 ka bashi, sai ka je kai bukatar 300. To kaga ita wannan 200 da ka bashi ba falala ba ce, domin bata dado akan bukatar ka ba, kawai dai kai isari ne. Wa yusirna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ina fata an gane. To amma shi Allah duk abin da zai bayar ko menene bai taba bukatar sa ba. In ya bayar, ya bayar kenan, ba zai ji ya ragu ba. In ya ki bayarwa ya ajiye shi, to Allah ba zai ji ya dadu ba, saboda Allah bai taba bukatar wani abu ba. Ni da kai mu ne mu bukata. Ina fata mun gane. Amin. Sai ke cewa fatuftahu abwabus sama, sai ya zama an bukuɗe kofofin sama. Ma'ana ya zama kofofin sama an bukuɗe su. Watuftahu fatufraju abwabus sama'i, at-tafrij kaman ka ce yayewa, sai a yaye kofofin sama, sannan kuma watuftahu a buɗe su. Akwai hadisi wanda ainihin ya zama Imam Ahmad ya rawaito daga Abdullahi ibn Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, yake cewa idza kana thuluthul laylil baqi, idan kashi ɗaya akan ukun dare na ƙarshe ya kasance, yahbitu Allahu azza wa jalla ila sama'id dunya, Allah subhanahu wa ta'ala yana sauka a sama ta kusa, thumma tuftahu abwabus sama, sannan sai a bude kofofin sama, thumma yabsutu yadahu, sannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya shimfida hannunsa, fa yaqulu, sai ce hal min sa'ilin yu'ta su'ula, akwai wani mai tambaya da yake so a bashi tambayar sa, fala yazalu kadhalika hatta yatlu al-fajr, Allah ba zai gushe ba yana yi kuwa har sai al-fajr ya fito. To shine sai yake cewa yaqulu, na cewa ala mustaghfirun yalqa ghafiran, shin akwai wani mai neman gafara, wanda ainihin zai hadu da mai gafara shine Allah, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, wa mustamnahu alkhairan, akwai wanda yake so a bashi wani gwaggwaban alkhairi, wa rizqan, da wani arziki, fayumnahu, ya zama an bashi wannan gabar kadai, kamar yadda na sha fada, in mutun ya kalle ta ya san Allah bai yi kama da dukkan bayinsa ba. Kai yanzu kaffa kaffa kake, kada a san ba kana da shi a dame ka. Yanzu wallahi karki mamaki abokinka na kud da kud, wanda fara ɗaya kuke rabawa, ya fita nema ka fita nema, to shikenan kai sai Allah ya baki dan dogo a wunin yau din nan, sai ka hadu da wani tsohon mai gidanka ko wani tsohon abokinka, sai ya kawo naira 100,000 kyalkyal arafa ɗaya ya baka, kai kuma kila rabar da ka kama 2,000 lafiyayya ka dade, yana baka sai ka ji kaman ba kai bane, ka saka ajihu bayan minti 30 sai ga wancan abokin da kuka fito tare, dan Allah kana jin mutum nawa ne zai fito ya ce wani wallahi kaga abinda wani aboki na ya bani, bari in raba in baka rabi, wane mutum, ai sai dai kana ta murmushi, kana ta murmushi har za ku rabu, ka ce to wani zai bari dan baka na mota, shi ma sai ka dan karkace inda bai gaida ka dan karkata ba, sai ka jawo ɗan ɗaya dai ka ce to ga wannan dai, wallahi an yi sa'a kaza 300,000 lafiya ko 500 ka bashi a ɗarin nan, ai zai wahala. Mun buga misali, ba kai ka nade wajen 200,000 ba ta shigo hannunka ba, ai kai na miji kokari ka bashi 300,000, kuma wallahi ba za ka faɗa mishi ya kai ba, ba za ka faɗa masa kuma nawa bane, ma'ana kada ya ji nawa ne ya ga rashin kirkinka. To amma shi Allah yayi kuwa yake ina mai bukata, ku taho, Allahu akbar. Wato sifar Allah ta sha bamban da dukkan wata sifa da ka taba ji. Yanzu dai gashi Allah shi da kansa yake yi kuwa, na sha fada dan Allah ya zo ne mai kudi ya gwada, kowa ne ya buga a jarida yace duk wani saurayin da bashi da aure daga 500 zuwa miliyan 2 yazo a bashi dan Allah kuna jin cewa wani mai kudi ne zai yi wannan idan koma zai yi to zai sanya wato ainihin deadline sai to daga nan zuwa rana ita yau ai ba malalle bane ba wannan balantiyar malam ai bai fa wanda yasa yi wannan ina tabbatar maka wallahi ko shugaban kasa bai isa yi wannan yekuwar ba yace duk wani malam yanzu saurayi miliyan nawa ne a Najeriya wanda yake son yi aure ba da kudin aure a zo a ce to duk wani saurayi daga 500 zuwa miliyan 2 yazo ina ai ba zai yi ba to shi Allah bai iyaka ba kawai duk ina wani mai neman alkhairi kawai to to ku duba yadda Allah ke cewa amman yujibul muttar idza da'ahu wane ne wanda yake amsa wa matsatse lokacin da ya zamo yana kiransa ma'ana shi matsatse ko ba musulmi bane in ya matsi ya daga hannu ya ce ya Allah agajinka Allah sai agaza masa to amma yanzu kai idan matsatse ya zo gun ka zai ga tasku wallahi zai iya yiwa kana da 50,000 a gindinka wani mutum ne ma kuna da sanayya yazo ya ce wallahi wani kaga wayan nan jiyan nan na sauta 30,000 amma matsuwa ta kama ni don Allah ka bani 28,000 in faɗi 2,000 sai kai ai wani yanzu kuɗi ina ai sai a hankali wallahi ai yanzu kuɗi malam neman su halar da ake sha kuma ga 50,000 a gindinka karshe ka ce to yanzu dai da dai za ka dai sai da mun 25,000 dai shi ma wallahi ce maka maka zai ba wani ina da bukatar ta ba ma'anar sai ka tsara kasara shi jefa yace ya saya kaga saboda matsatsi ne zaka amfani da wannan matsuwar tasa to idan wanda bai san shi bane ba karshe 20,000 zai ce yace ita ma 20 din wallahi ce maka maka kawai dan ina kana matsale to shi ku Allah lokacin da kake matsaza ga agaji na karanci ko anan zaka san Allah bai kama da bayansa shekaru wajen 15 littafi na at-tamhid bukata kudi ta kama ni ina so in sayar da shi Allah ya ga malam Mahmud Idrisu dokoki na sai to malam Mahmud kafi ne sanin yan kasuwa da Allah aje a sayar min da shi daidai sai da ya suma ya san halin yan bangon ɗin tafi sai ya samu ɗan littafi ya ce ala gafata malam da Allah yanzu at-tamhid sabo nawa kuke sayar da shi in ban manta ba a lokacin ya ambaci wajen 25,000 haka suke sayar da shi sai ya ce to idan ku ne za ku saya fa sai kai malam ai zan ba ma sayar da tattafan ma saboda yanzu ai wato odar ma kaza kaza da nan ma ga sunan jibiya kaza 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 da sauransu a ƙarshe ne ina da ni ko littafin da kai 10,000 haka dai na bugar da shi a wannan kafi saboda bukata da ta sabab ya dala shi wannan mai cewa suna sayar da 25,000 shi haka dai ya saye shi haka saboda kuma ƙarshe ana ba da baya wani yazo yana neman sa a sayar masa da shi 20,000 da dauriya domin sabo ne ba wani amfani da kai shi to wannan sifa ce ta mu ta rashin taimako musamman idan mutum yana cikin matsala shi fa Allah kana cikin matsalar zai nuna ma shi ne Allah ai ba karamcin da baka zato Allah ya samu dace to shine ainihin yake cewa a warizqan da ko wani arziki fa yumna bai zama an bashi sai yace ashar yace qaulun nazim fadar wannan mawallafi rahimahullahu ta'ala da yace ila tabaqid dunya ya zuwa rufin duniya ay yanzilu ila tabaqil adna yana sauka ya zuwa rufi mafi kasa minas samawat na daga sammai li'anna as-samaa sab'u tibaq domin su sammai rufi bakwai ne qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace alam tarau ba ku gani ba kayfa khalaqallahu sab'a samawatin yadda Allah ya halicci sammai bakwai tibaqan rufi bayan rufi ba'daha fawqa ba'd sashin su akan wato sama da sashi fa yanzilu jalla wa ala kayfa yashau ila sama'id dunya Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sauka wato ainihin kamar yadda yaso a sama ta kusa ya anis sama allati talil arda yana nufin sama wannan wacce take bi ma kasa wacce daga kasa sai ita sai ce kaulun nazim rahimahullah fadin wannan mawallafi rahimahullah ta'ala da yace yamunnu bi fadlihi wato ku duba wani abin da zai burge ka al'adar magabata duk lokacin mafi yawa al-imam al-fawzan zaka da ce kalan nazim sai ka da ce masa rahimahullah Allah ya ji kansa wannan yana daga cikin al'adar malamai rabbaniyun malamai na Allah zaka suna jinjina ga duk wanda suka samu alkhairi ta hanyar sa yanzu da yawa zaka ji tsarin malaman ahlus sunna in an ambaci maliku a ce rahimahullah a ambaci bukhari rahmatullahi ta'ala alai ma'ana wannan bayan Allah da suka yi mana dakon alkhairin addini ba abinda za mu sai wannan at-tarakum din wannan shin dan takwicin da muke masu akan wannan abu amma mu yanzu sai dai a hankali Allah ya rufa asiri to shine kita qaulun nazim rahimahullah fadin mawallafin nan Allah ya ji kansa yace yamunnu bi fadlihi Allah yana baiwa da farallarsa fa yaqulu subhana sai Allah subhanahu wa ta'ala ce hal min sa'ilin fawtiya shin yanzu akwai wani mai tambaya na bashi sai ce hadha mannun wannan wata baiwa ce wa fadlun min Allah da kun falla daga Allah yaqulu wa yaqulu kuma Allah yake cewa hal min mustaghfirin fa aghfira la shin akwai wani mai neman gafara na gafarta masa hal min ta'ibin fa atuba alai shin akwai wani mai tuba na karbi tubar sa sai ce kullu hadha min fadlihi subhanahu wa ta'ala duk wannan yana daga cikin falalan Allah subhanahu wa ta'ala ya'ridu ala ibadihi karamahu Allah yana bijiro wa bayinsa karamcin sa wajudahu da kuma kyautar sa wani hadha malan yace saboda haka ne yustahabbu lil muslim an so ga muslimi an ya kuma akhiral layli ya tashi karshen dare hina ya buka sulufin laylil akhir yayin da sulufin dare na karshe ya rage wa an yakuna mustaqizan kuma mutun lalle ya zama a farke yusalli yana salla wa yad'ullah yana roƙon Allah wa yastaghfiru yana neman gafara fa innahu waqtu qabulid du'a domin wannan lokaci na karshen dare lokaci na karbar addu'a malan yace wala yanamu fi hadhal waqti kada mutun ya kuskura yayi bacci a wannan lokaci wa yahrimu nafsuhu ya haramta makansa alkhairai kama yaf'alu kathirun min almahrumin kaman yanda da yawa daga cikin wanda aka haramta ma wasu ke aikatawa alladhina yasharuna al-laila wanda ainihin suke tika dare su ki yin bacci fa idza sar akhiru al-laili idan karshen dare ya zo namu sai su yi bacci hatta an salatul fajr al farida kai wani hamma sallan al fajr ta farilla ba zai yi ta ba malai yace hadha hirmanun wal iyad billah yace wallahi wannan haramta ma dan adam ne Allah kiyaye daga wannan wallahi ina tausayin matasan mu musamman wannan lokacin wani zaka ji ya kai karfe 1 bai yi bacci ba wani 1 da rabi wani karfe 2 me yake yi yana dan kan waya latso can kallo can leko can binciko can kuma karshe ka samu ba a duniyan ta ba ba ma a lahirar ta ba kai wani ma sai ka samu abin da yake kallo haramci ne abin da zai kai shi zuwa ga fushin Allah ne asara 10-20 lokacin ka ya tafi a banza ba kai komai ba sannan kuma ka zo ka kwanta ka kasa tashi lokaci mafi farin mafi alkhairi wannan wallahi ba karamin musiba bace yau haka mutun zai yi je ma haka yayi gobe haka zai yi dama satin da ya wuce ma haka zai yi sati mai zuwa haka nan zai yi wata mai zuwa Allah ya kiyaye malan yace fayan bagi lil muslim ya kamata ga musulmi an yanama mubakkiran yayi bacci da wuri wayu awwidu nafsuhu kuma ya saba wa kansa yace inna mashai'u bil itiya abu yana tabbata ne ta kokarin sabar wa kai to shine yu'awidu nafsuhu li ajli an yaquma akhiral layli ya saban makansa kullun tashi karshen dare fa idza awwada nafsuhu hadha ta'awadat idan ka saba makanka wannan to zai zaka iya sabawa wato shi rai duk abinda ka sabar masa to wallahi haka zai saba kuma abinda malamai suke cewa wato ba kai labari ko ba rai labari karfa gwiwa to shine abin da yake taimaka maka komai yayi yanzu duk gajiyar da zaka yi in dai ka saba tashi karshen dare to wallahi zaka ga cewa ka farka sai dai ka ki tashi amma dai farkawa zaka farka ka farka ka ki tashi daban baka tashi ba kuma daban to sannan musamman mutun ya ba kanshi labari in Allah da zan tashi karshen dare to Allah kuma zai taimaka maka zai farkar da kai sai dai kai ba kanka ki tashi to amma kawai kana ta kai aini yadda na gajin nan yanzu ai ina jin inda kwanta ma sai sa in tashi da asuba shikenan ka gama yau kanka yankan kauna wallahi shikenan da bashi dan abin da yake bukata sai labo shikenan sai ya zaune ka kawai ka dinga jin dadin bace yana firfita ka ko zufa ake shikenan karshe sai dai ka ji an sallabe daga sallah wani iyazu billah wallahi wannan musiba ce ba karama ba saboda haka mallan yake cewa fa idza awwada nafsahu ta'awwadat hadha ta'awwadat idan mutum ya saba maka sai wannan sai ya saba amma idza awwada hal kasla amma idan mutum ya saba wa kansa da kasala wan nauma ya saba wa kansa da bacci fa innahu yasqulu alaiha to zai nauyayu akan wannan hatta alqiyamu li salatil fajr kai hamma tashi sallar asuba ba zai yi ba mallan yace fayan bagiril muslimu alla tafuta hadhihi fursa ya kamata ga musulmi kada wannan dama ta kubuce masa wa hadhan nida'ul ilahiyyu da wannan kira na Allah da kansa da yake yi wa an yakuna hadiran kuma lalle mutun ya kasance a halarce wallahu jalla wa ala yaqulu Allah madaukaki mabuwai yana fada fi wasfi ibadihil muttaqin a wajen sifanta bayinsa masu jin tsoron sa sai sai kanu qalilan minal layli ma yahjaun sun kasance kadan ne daga dare runtsawar da suke ma'ana kadan ne suke bacci wabil ashari hum yasajirun sannan kuma lokacin ashar ma'ana dab da fitowar alfijiri suna ta neman gafara Allah a cikin suratul zariyat wa qala kuma Allah sai yace wal mustaghfirina bil ashar da kuma su neman gafara a lokacin dab da fitowar alfijiri bala sai falistighfaru shi neman gafara a waqtas sahari wannan wani ba gamma bane waqtas sahari a lokacin fitowar alfijiri lahu maziyatan ala ghairihi min alawqat yana da wani fiko akan wanin sa daga cikin lokuta kenan bawan Allah in kana so ka ga yadda kake so a rayuwa kai dun mai yiwuwa kada ka kuskura a ce alfijiri ya fito kana bacci da yake nan kada ka kuskura kuma a ce rana ta fito kana bacci wallahi duk mutumin da yake bacci wannan lokutan zai asare a duniyar sa da lahirar sa babu lokacin da Allah yake baje koli irin wannan lokutan kafin fitowar alfijiri da kuma kafin fitowar rana saboda haka kai kokari ko ana hama za a mata kada alfijiri ya fito kana bacci kar kuma rana ta fito kana bacci in kai sallar asuban ka takura duk yadda zakai ranan nan ta fito a kalla te minti 10 zuwa 15 in suwa kwanta ka samu minti 30 awa dai gurgudan bukatar ka ta fita in kai mai sammakon fita ne to nayi imanin da yanzu rana tana fitowa kusan 6 da 16 ko da 17 kamar haka to a kalla a ce sai ka kwanta 6 da 20 ko da rabi zuwa 7 minti 30 ai ka matse to kaga shikenan sai ka je kuma ka ma harkokin ka ka gani amma ina maimaita maka wallahi a hirdinka kana bacci alfijiri ya fito kana bacci rana ta fito za a yi ba kai wallahi za ka yi ta ci da yatsa kai ta ganin wayansu mutane Allah yana ta sama da su kai kuma kullun ga kanin a ƙasa kar ka bincika wannan shine dalili wallahi ka canza daga yau za ka canje ka canza daga yau ka dauke su ka dauke mataki sai wato ni ko in Allah da naima Allah alƙawari zan yi iyayi bazan yadda alfijiri ya fito ina bacci ba bazan yadda rana ta fito ina bacci ba zan yi wannan tsawon wata uku to wallahi sai ka ji canjin da baka taba ji ba a rayuwarka sai ka ce ina ma tun baya ma haka nake wallahi sai ka ji wato ashe ka cutu da yawa amma wani Allah kiyaye sai dai wannan ina fada mana fadar da baki ba ta yiwuwa sai ka kudurce da gaske a cikin ranka Ai da ba ku labarin wani bawan Allah da yazo wajen wani malami ya ce ya aikin ya malam akaramaka Allah ba ni wata addu'a so nake in ga manzon Allah nayi ina so in ga manzon Allah an farki abin yakewa sai ce ai ko zan baka dafa inda a yau din Allah sai ka ganshi yace madalla akaramaka Allah yace to yanzu ka je a dafa maka wake ka cika koshi kada ka sha ruwa ka kwanta yace to alhamdulillah yaje aka dafa masa wake yace ya koshe kwanta yana kwantawa bayan mintuna kawai sai ga wani mutum ya miƙo masa ƙware ruwa da ya miƙa mu sai ga anje a farki ke farka da bacci ya dauke sai ga wani ya miƙo masa ƙware ruwa da ya miƙa mu sai anje hakari ya waye da safe je kuma malami ce ka ganshi sai wallahi akarmaka Allah aini wani abu ne daban kawai da na kwanta sai ga miƙo man ƙware ruwa ce madalla yace kaga kishirwa ce ka kwana a ranka da ita buƙatar ruwa ka kwanta da ita shi yasa kake ta ganin ruwan gashi a mafarki da kaunar manzon Allah ce ta sosai 100% to in Allah da in ba gashi wata rabotar Allah zai nuna ba shi saboda ka da wasa kake to wannan shi ne abin da yake faruwa duk yadda zaka ce ai ne ko insha Allah abu daga yau ai sai inda kake wallazina hatadu zadahum hudan wallazina jahadu fina sai in daga sai kake sannan Allah sai ya taimaka maka amma haka kawai kana da wasa ka sai wai abu yayi u a kuma sai dai a hankali Allah ya samu dace amin amin to sai ke cewa falistigfaru waqtas sahri lahu maziya neman gafara Allah kafin fitowar fajr yana da wani matsayi na musamman ala ghairi min al-awqat akan wani su daga cikin lokuta ma'ana ba lokacin da istighfari yake da tsada irin ka fitowa alfijiri shi yasa magabata zaka ga cewa za su yi ta kiyamul layli su yi ta kiyamul layli to amma da sun ga alaman alfijiri ya kusa sai su datse wannan tsakanin kuma istighfari za su dinga yi saboda Allah da kansa yace wabil ashari hum yastaghfirun kuma yace wal mustaghfirin bil ashar saboda tsadan istighfari ai ku ba faɗa ba kasan akwai tsada tunda Allah na cewa ala halmin mustaghfirin maghfira la Allah fa da kansa yake yi kuwa wa zai nemi gafarar na gafarta masa sai kai bulumbukui sai da alfijirin ya fito shikenan an daina yi kuwa sannan sai ka dauko tarbi ha to ba za a ce ba za ka samu ba amma dai ba kamar wanda ya wancan lokacin ba ka san galibi fargajaji muke ihu bayan hari muke galibi abin da yake faruwa kenan abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda ya kasance wato ainihin da yake karshen rayuwarsa ya dan rasa ganin idonsa idan yayi kiyamul layli yayi kiyamul layli to sai ya ce wa maulansa nafi'u alfijr ya kusa fitowa idan ya ce a da saura sai ya ci gaba da kiyamul layli to idan yin alfijiri ya kusa sai ce alfijiri ya kusa fitowa to sai yanke kiyamul layli kuma sai ya ta istighfari ya ta istighfari har alfijiri ya fito to saboda haka kuma kun sani daga cikin sunadarai na samun arzikin duniya neman gafara Allah istighfari dawa'i ne wanda yake shafi saboda haka ya kai mai son kudin sadaki ya kai wanda kake so a samu kudi akai kudi ya kai wanda kake so ka hada kayan lefe yi kokari ka ga cewa ka dukufa istighfari kafin mutuwa alfijiri za ka ga taimakon Allah insha Allah amin amin yace kaulun nazim fadar shi wannan mawallafi rahimahullahu ta'ala da yake cewa fatufraju abwabus sama'i wa tuftahu kuma za a yaye kofofin sama abu bude yani yana nufin tuftahu abwabul ijaba za a bude kofofin karba addu'a sai yace fa yabghi lil muslim ya kamata ga musulmi an yashuwa ya farka fi hadhihi sa'a a wannan lokaci wa an yastaghfira ya ci gaba da neman gafara wa ya tuba ya ci gaba da tuba wa yas'ala ya ci gaba da ainihin roƙon fa inna abwabal ijabati maftuhatun lahu domin kofofin karbawa budaddu ne a wajensa fahiya fursatun azima malan yace wata lada a adama ce mai girman gaske yace kaulun nazim fadan wannan mawallafi rahimahullahu ta'ala inda yake cewa yaqulu Allah yake cewa ala mustaghfirun yalqa ghafiran, shin akwai mai neman gafara wanda ainihin zai hadu da mai gafartawa? Sai yace ala, ita wannan ala adatu tanbihin, wata kalma ce wadda ainihin take ta fadakarwa, ya'ani ana nufin dai tanabbahu lima sayuqalu, ko fada ku ga abinda za a fada. Yalqa ghafiran yace ma'quzun min qawlihi man yastaghfiruni fa aghfira la, ya ciro wannan baiti nasa daga wancan hadisi inda Allah yake cewa man yastaghfiruni, wane ne zai nemi gafara ta, fa aghfira la, ya zama ni kuma na gafarta masa. To yan uwa, za mu takaita a nan abinda muka yi daidai. Muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure, muna fata Allah gafarta mana kuskuren, ya ga da mu daidai din an nuna mu lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Don Allah, ina neman madam da yan uwa su sani a addu'ar su, Allah ya biya mun bukatuna na alheri. To muna ma addu'a Allah ya biya maka dukkanin bukatunka na alheri, kuma ya biya wa sauran musulmi gabaki daya. Kuma daga cikin sirrin samun biyan bukatun Allah kamar yadda zuwa hadisi, yi wa dan uwanka addu'a a boye. Dan uwanka bai sani ba, ka zo ka daga hannu kana cewa ya Allah, ka biya wa wani dukkanin bukatunsa na alheri, sai mala'iku su ce wa laka mithluha, to kai ma an yi ma kutanku sun wannan. Kaga wannan ba karamin al'amari ba ne. Shi wannan sai ya ce, yake cewa Allah ƙara ma da lafiya, amin. Ya ce malam, ina so na yi kiwon awaki kafin Kirsimet, shin ya halatta na kiwata na sayar don na samu kuɗi, ko bai halatta? Ko na kiwata talatalo, shin ya halatta? Ma'ana kiwata dabbobi don na sayar. Abinda malamai suka ba da fatawa malamanmu, suka ce karancin abinda za a ce ga mutumin da zai hari wani buki na arnanci ya kiwata dabbobi saboda harin wannan lokaci, ko kuma ya je sarin dabbobi don wannan munasabar, karancin abinda za a ce ya shi ne makaruhi. Saboda Allah yana cewa wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu al ithmi wal udwan, ku yi taimakekeniya a bisa bin aladin tsoron Allah, kada ku yi taimakekeniya a wajen sabon Allah da tsallake iyakokin Allah. Yanzu ina za a tambayi wannan bawan Allah da ya rubuta wannan takarda tsakaninsa da Allah wannan bikin Christmas, na cewa Isa dan Allah wal iyazu billah abuz an haifi dan Allah ta Allah an zalika uluwan kabira, shin yanzu wannan bikin haramtacce ne ko halattacce? Dole da haramtacce ne. To yanzu kai abinda zai kara kamba ma wannan biki, ka taimaki kai taimaki kin akan albirru wa taqwa, ko akan al ithmi wal udwan, ko shakku babu nabiyin? Abinda malamai suka ce, idan sana'ar mutum kawai kiwata dabbobi da sayarwa, kawai zai kiwata kaji in suka yi wata kaza zai fitar ya sayar, zai kiwata dabbobinsa awaki ko tumaki in suka yi wata kaza ya fitar ya sayar, ko kuma a'a zai je saro daga waje kaza ya kai waje kaza, to sai ya zama ya kiwata wannan kaji sun kiwatu lokacin da zai fitar ya sayar, sai ya zama ya dace da wannan lokacin, shikenan sai ta kayansa ba dan wannan lokacin yayi ba. Haka nan dama ya saba ya saro dabbobi ya je ya sayar, to shikenan ya je ya saro sai ya dace da wannan lokacin ya sayar da kayansa. Amma a ce kawai shi wannan lokacin ya hara saboda lokacin za su yi tsada, to ya tabbatar da cewa yana daga cikin masu taimakekeniya akan al'ithm wal udwan. Kuma abinda kullum muke cewa mutane, ku sani cewa su wannan kuɗi da za ka gani niƙi-niƙi, wallahi za ka iya tara su zama musiba a wajenka. Kana ganin ka haje-haje da 500,000 ne jari na zama miliyan 5 gare ni, sai zama wannan miliyan 5 ɗin bala'i ne a wajenka. Da kana samun sallolin jami'i, yanzu ka ji da samun sallolin jami'i. Da can kana da tausayi da jin kai, yanzu Allah ya ɗebe tausayin da jin kan ga kuɗin nan. sannan kuma da kana da hutun zuci yanzu baka da hutun zuci da kana sada zumunci yanzu ka daina to duk wannan musiba ce a cikin kudin mutum bai sani ba shi kawai abin da yake kalla jari na yanzu ya ninka ya ninka ya ninka amma bai sani ba Allah ya zare albarkar baka da hatta hutun zuci kullun mutum zaka ga cewa baccin kirki bai samu ba ya zauna ya ci abinci ma lafiyayye a ya'yansa su samu kyakkyawar tarbiyya duk babu kudi 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 din ya gama balo kokon bai bi Allah a cikin kudin ba bal ya saba ma Allah wajen neman kudin sai ya zo ya mutu a banza kudin suna nan kuma sai ya'yansa zo su gada su je su bushashar su mai mutun ya mura kuma wallahi duk irin masu neman kudi ta wannan haramtacciyar hanyar wallahi ka kalle su zaka ga daga cikin akubar da Allah yake musu na farko ba su fahimci moran kudin ba sannan Allah sai ya sallada su akan wani abu na kashe kudi mara amfani su dinga kashe kudin aqalla kace abinda ba ladan Allah ba yaban bayin Allah ko kuma abinda zaka samu ma sai ma fushin Allah ko Allah ya zo dora mutum bala'i yana ganin ai haba yanzu na zo na tara kudi na samu kaza Allah sai ya jarrabe shi da bala'i yana ga ya ci riba miliyan 2 to Allah sai ya dora masa musiba miliyan 5 sai ya nemo ta ko miliyan 3 sannan ya samu kansa mai mutum ya mora so ka daina kallon kawai na tara kudi na samu kaza a kai dai yi kokari abin ya zamo kana sa ran akwai yarda Allah a wajen neman wannan abubuwa wato daga cikin abin da nika buga misali wallahi da wayan mu zaka ga mata giyatumai a gidaje ko kuma dattawa sai kaga yan kulle kulle suke sai ga mata tana kulla gishiri daddawa kanwa tana saida kuka tana sayar da kanya da magariya wallahi malam sai ka ji ta biya kudin maka za ta fi maka sai ka ji ta fi maka kaga wannan bawan Allah yana sai da zare da allura da reza a cikin wani dan in abin nan kara ya lillika su yana sayarwa kai sai ka tausaya masa wallahi sai ka ji ya biya maka saboda na farko tsantsan halaliya suke nema ba dungushe ba wani duk wani abu mara kyau kuma sannan ba za su hari wani abu na saban Allah a wajen wannan neman kudin ba amma kai yanzu kudin ka sannan niki niki sai ka rasa ba yaushe suka kare ga su kana gani ka tara sai ka kaman a sharaka kirta musu mu sani su tarin kudin ba su ne manufa ba ya zama cewa Allah ya sa musu albarka kalla ka samu hutu na zuci kuma ya zama Allah ya baka ikon kashe su a wajen bin Allah wannan shine more mu kudin saboda haka dai muna ba dan uwa shawara kada yi wannan niyya kada yi wannan niyyar kada yi wannan niyyar Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.